A shirin mu na nishadi a yau mun samu bakoncin Saratu Gidado wacce aka fi sani da daso ikon Allah ta kuma ba mu labarin yadda aka yi har ta fara harkar film. Ku biyo mu domin jin wannan tattaunawa ta mu.
Ya malamar primary school ce a gidan Galadima a nan Kano. To daga baya kuma sai kawai naga Acho ai tunda fadakarwa nake yi kuma malanta ce. Ina manya za su karu da basirar da Allah ya mun nan da ina koyar da yara sai naga to ai ta harkar film yara da manyan gabaɗaya ma za a karu a harkar.
Ana zance shekara nawa?
Shekara ta yanzu 16 a harkar film 2000 na shiga.
Idan kina film duk role din da aka baki kina iya nan da nan film mu dai ba mu sani ba yanda muke gani za mu ganki yau a mai kirki gobe mu ganki a masifaffa shin ya kike wannan
Jim dai director ne ke saka kai abin da zaka yi a cikin film. Ba kai daga zuwan ka za a saka afin ka ce wai ni abu kaza zan ba a'a ba ka da wannan damar zaba. Sai ka yadda ake so din nan in amugunta ne ka fito amugunta idan a kirki ne ka fito a kirki. Amma fa ba halin ka bane saka akai abu ne a rubuce labari ne aka ce kai.
Kali idan aka saki aka ce ana son ki fito a wata masifar fiyar mata. Shi director yana koya miki yadda zaki ne ko a matsayin ki na mace ki riga kin san yadda ai abubuwa suke kawai a lokacin kina jin kina shiga wannan riga ne ki
yi AI a rubuce yake AI script ne abinda aka rubuta kamar a ce Delu za ta zo ta tsaya akan mijinta yana zaune ta rike kugu to dufa a rubuce yake ta dinga girgiza jikinta tana cewar ban yadda ba akan ki a rubuce fa yake kamar yadda nake fadi ban yadda
ba
ki kenan muna dan kare ana yawo kin gane to muna wannan amma idea din gaba daya gundurmin abinda ake nufi a rubuce yake nan shi linzami da wuta shi nayi sai aka samu suna Daso to da zasu sake maimaita wani film kuma nagari sai aka sake maimaita min suna Daso din AC gina Daso ya bi ni a duniya
a wannan harka ta film akwai kalubale a matsayin ki na mace
AI dole komai kake ko limanci kake sai ka samu kalubalanci
ki a matsayin
kwariya kalubale shine da zaka ji ana yan wasan Hausa karuwai ne yan wasan Hausa ba su da mutunci maza da matan kuma to shine kalubale da muke fuskanta har yau to akan shi dai muke sai dai mu kuma muna wayewa da mutane cewar wasan Hausa sana'a ce kuma da kowa yake jin sana'ar sai yana ji da ita kuma muna ji da harkar shooting film din mu dan haka mu ba karuwai bane muna da iyayenmu a gidan iyayenmu muke muna jin maganar iyayenmu mun dauke ta sana'a ba harkar karuwanci
kin kun dauki kin daura logon lokaci kina wannan sana'a kuma kin lakanci sana'ar taki shin an yi wasu kwasa-kwasai
eh sosai kuwa akan harkar film wai eh ai ni da ilimi na dama na shiga
duk da ilimin ki amma ba harkar wasan kwaikwayo ke karanta a makaranta ba kin ce ki malamar makaranta ce
eh ai shi wasan kwaikwayo basira ce daga Allah kwakwalwa ce
amma ai zamani ya zo zaki ga ana dan kwasa-kwasai da za a ƙara inganta
yawwa to ba a bude mana ba gwamnati ba ta bude mana wannan makarantar ba amma tana shirin yi gwamnatin jihar Kano a magwan insha Allah
amma kuna da kungiya
a muna da kungiya
ita kungiyoyin ba ta wani bita da haɗin gwiwan wasu wuraren a zuwa
yo bita kuma ita awa ɗaya awa bita in kin ce bita maganar course kika ce ana bitoci sosai na wayar da kan jama'a kenan
to ina batun award award kamar guda nawa aka samu
awards ba sa kirguwa shekara 16 ba kwana 16 bane na karba awards sun fi a kirga da merit awards zuka
wanne kika karba da kika fi jin dadi da har yanzu kika tuna kina jin dadi
to gaskiya duk kowan da aka bani na jin dadi idan na kwali da kuma na kambu duka na karba alhamdulillah
misali idan an fita tunda kin yi fice in kin fita kike karewa da jama'a wasu sukan ce mutane suna dan suna kaunar su amma yanda suke nuna haye kan dan wuce gona da
eh to approaching din da ake mana ne wasu muna jin dadi wasu ba mu jin dadi dole mun shiga gari da mun je a ce ga Daso kasuwa ce ga Daso dan wani sa'i ma zaka muna saka niqafi saboda
yanzu na ga
kin sa da kake saboda yara musamman yara kanana kin san manya sun ga assalamu alaikum ina wuni wallahi muna ganin film kin ga za a yi shi a mutunce amma yara kanana suna dinga ihu ka da so ga hada talla da eh da tafi kamar an na gada to irin wannan sai zama so embarrassed gaskiya
me burin ki gaba wannan harka da kike
a burin na in ga harkar film ta ya dudu duniya gari gari kasa kasa ana Hausa film amma cikin mutunci cikin tsafta
Madalla da fata mai sauraro ya amfana da abin da aka ji a tara mako mai zuwa domin jin sabon wannan shiri Baraka Bashir Murya Amurka daga Kano a Najeriya